na kusa bashi to ka okanka bani ne sha manomi ga gona ga makwarwa ga kunya ga ruwa dai ga rana masu shanya fadama ina bar jirgin yawo ba zani da nisa ba komai dadin kiwo ba zan yi na kura ba jirgin yawo su san zai saukowa 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 ga wata mata hau jirgin yawo ba ta san zai saukowa ta kwashe mu da papa ba mu ce mata komai ba
labari na bada na kara da kari na tara tun farko tun can fari a dan ban shayi yayi na zo da bala'i ka zo da bulayi bulayi izi abi ne da a dogon ja muna bada stain kaman manja inda zasu bada kaya fa ni zan ja kibini mu je is magical ni zan ce na is practical darasin da na bayar classical ni ma I am problematical wallahi
kan ci amana da tare ni kuma menene wa babu tilin